bayan daya ƴan majalisar suka rika tashi suna ban kwana da juna a zauren majalisar dattawa da na wakilai.
That our institutions battle for existence in the tripartite relationship between the executive and the judiciary.
I still want to repeat that we need to revitalize every local government so that we can give jobs to our teaming youth.
Mr. Speaker, this place brings out the best in us and it also has the capacity to bring out the worst in us.
Wannan ya nuna cewa zaman ya zo ƙarshe bayan sun kwashi shekaru hudu suna yin dokoki da suka shafi rayuwar al'umma. Majalisar dattawa ta ce ta yi aiki akan dokoki 600 a ciki ta amince da dokoki 319. A majalisar wakilai kuma an yi aiki akan dokoki 1588 inda ta amince da dokoki 382. A lokacin da yake jawabin rufe majalisar, shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya ce ba a taɓa samun majalisar da ta yi wa al'umma aiki kamar majalisa ta 8 ba, domin a cikin shekaru hudu dokokin da majalisa ta amince da su sun fita kowace majalisa guda 7 da suka shude a baya. Shi ma a kawun majalisar dokokin kasar Muhammad Sani Omolori ya ce ya samu takardar umarnin rufe majalisar daga wajen shugaba Muhammadu Buhari.
The proclamation for the division of eight national assembly takes effect from 12 midnight on the 8th of June.
A ranar 8 ga wannan watan da karfe 12 na dare ne za a rufe majalisar baki daya, sannan za a buɗe sabuwar majalisa ta 9 a ranar 3 11 ga wannan wata, inda za a rantsar da ƴaƴan majalisar su 469 wanda suka hada da mutane 109 a majalisar dattawa, sannan 360 a majalisar wakilai. Wace irin gudumawa sanata Sahabi Ya'u, zababben sanata daga jihar Zamfara, zai ba majalisa ta 9 mai shigowa?
To gudumawar da zan ba majalisa ta 9 insha Allah shine in tsaya cikin mutanen da za su tabbatar da gaskiya, kuma mu tabbatar da cewa an tsaya a yi aiki tukuru domin azan kasar nan bisa turba wadda ta daidaita da ita turba ta ci gaba.
Shi ma zababben dan majalisar wakilai daga jihar ta Zamfara, Suleiman Abubakar Gumi, ya tofa albarkacin bakinsa akan haɗin kai.
In kowa ya saka mutane gaba cewa abinda mutane ya kamata a yi musu shine a gaban kowa, kenan ya zo da zuciya ɗaya bisa kan cewa yana so ya taimaka ma al'ummar shi da Najeriya gaba daya. To in kowa ya dauki wannan, to ina ganin za a samu haɗin kai, saboda abinda jama'a ke so, al'ummar kasar Najeriya ke so shine ci gaba. To in kowa yana tunanin haka, to dole a samu layi daya a bi, kuma ya zama an samu nasara in Allah ya yarda.
Cikin shawarwari da tsofaffin ƴan majalisa suka bayar, akwai batun sa ido a ayyukan bangaren zattaswa saboda ƙara samun nasara a yaƙi da cin hanci da rashawa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.